Why? When OBJ may indulge. It's not proper. Any question have free and fair election. And there may be free and fair election now. If this free and fair election, I got her work. Any OBJ work is that as long as those are in Poland, that's not OBJ working on your job. OBJ make the election happy work.
But in actual sense, it's not good. Because one, Rochat, he's not doing well. Now, bringing in his in law is not going to make any sense because he will still follow the road Rochat followed.
I'm the person, Johnson, from Imo State. In actual sense, I'm going to Rochat the church to change my head here now. Who goes in on OBJ and work in Anna? But manihu mad manihu chuku odegemma
wasu yan asalin jihar Imo kenan na nuna rashin amincewar su da manufar gwamnatin Rochas Okorocha na ganin cewa Mr. Uchenwosu sarkin sa wanda ke auren babbar yar sa ya gaje shi a matsayin gwamnatin jihar Imo kamar yadda wasu manyan jaridu a kasar suka ruwaito a cikin makon nan mutumin farko Mr. Ugochukwu Obum ya ce don me gwamnatin zai hakan ya kamata a yi zabe na gari kuma idan har aka yi zabe na gari wannan zabe na gari ba zai tabbata ba dalilin shine tunda Rochas ya riga ya nuna cewa yana son sarkin sa ya zama gwamna zai matukar kokarin tabbatar da hakan yanzu Rochas baya wani abin azo a gani a jihar Imo saboda haka gara ya tafi wani shi ma yayi a gani da shi da sarkin nasa su tafi ba ma bukatar su a jihar Imo ita kuma Sandra Godwin ta ce barin sarkin sa ya gaje shi fa da kyau saboda Rochas baya wani rawar gani kuma kawo sarkin sa ba zai wata ma'ana ba saboda zai bi sahun Rochas kuma duk umurnin da Rochas ya bashi ne zai bi dan wannan hakan da zai yiwu ba babu shine amsar sai kuma Mr. Ibrahim Johnson ya ce hakan na nuna cewa Rochas na matukar kaunar sarkin sa amma a duk yadda aka dubi lamarin ba shi da kyau saboda ba yi jihar Imo don Rochas da iyalin sa kadai ba bisa kurar da wannan batun ya tada a jihar ne yasa na nemi mai magana da yawun gwamnan Dr. Eberin Zawuji don gano abin da yasa gwamnan ya yanke irin wannan shawarar amma duk kokarin samun sa a ofishin sa da kuma ta wayar talho ya faskara ko da yake gwamnan Rochas ya ce har yanzu sarkin nasa bai ga masa zai tsaya takarar gwamna ba akwai alamun cewa shi Rochas ya riga ya tsara hanyoyin tabbatar da cewa Uchenwosu ya maye gurbin sa a zaben 2019 daya daga cikin hanyoyin a bainar jama'a shine kin gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar kuma har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa za a taba gudanar da zaben kananan hukumomi a karkashin jagorancin sa a maimakon haka ne yake tana dan kwamitocin rikon kwariya masu matukar kishin Rochasiya su rika gudanar da harkokin kananan hukumomi waɗannan mutanen ne yake sa ran cewa za su taimaka gaya wajen ganin Uchenwosu ya tare kujerar gwamnatin jihar Imo amma mutane da dama na wa wannan Rochas Rochas kallon damkar jan giwa da zaren kiso kuma da duk da cewa sama da rabin membobin majalisar dokokin jihar suna lale maraba da wannan tafiyar galibin al'umar jihar na cewa sam hakan da zai faru ba ana kuma kuka da cewa mutanen yankin Olu sun sha mamaye mulkin jihar saboda marigayi Chief Collins Obi da ya yi gwamna a zamanin Shagari tumin yankin Olu ne haka ma Chief Akiko Danwa da ya shekara 8 a zamanin Obasanjo sai kuma gashi Rochas daga yankin Olu wanda na dab da cika shekaru 8 na kokarin kawo sarkin sa kuma daga yankin Olu wannan ya sa wasu na jaddada cewa sun dawo daga rakiyar mutanen yankin Olu kuma wajibi ne mulki ya kada wani yankin jihar daga shekara 2019 a halin yanzu dai ko kala headquarter jam'iyyar APC ta kasa bata ce kane da lamarin ba saboda nayi kokarin samun shi sakataren yada labarai na jam'iyyar Mr. Bolaji Abdullahi don su nuna goyen baya ga wannan manufar Rochas ko aka sun hakan amma ban ci nasara ba Alfonso Sokoriwe, Muryar Amurka, daga Owerri, Nigeria.